Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 4 ga watan Mayu, wato 4 ga watan Yuni kenan shekarar 2019, akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sallah, kuma barkanmu da wannan lokacin. Baba ya kuma makeri ne tare da Daula Salim, za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar sallah. Kafin ku ji ci gaban shirin, ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Birtaniya, inda ya gana da iyalan masarautar kasar, sannan yi wata liyafa da su, haka kuma ya gana da Prime Minister Theresa May mai barin gado. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi allawadai da harin da jami'an tsaron Sudan suka kai jiya Litinin domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum. Wata 'yar kabilar Kazakh, 'yar kasar China, wadda ta kwarmata batun wani sansani da ake sauyawa musulmai ra'ayi a yankin Xinjiang, tana neman mafaka a kasar Sweden.
Kanun labaran kenan, da yake yau ce safiyar sallah, wato ranar wannan shiri namu, kacokan ne zai bai da hankali akan gashe-gashen sallah da muka samu daga sassa daban-daban na duniya, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sallah, ga labarin duniya mai karatu Daula Salim. Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Birtaniya, inda ya gana da iyalan masarautar kasar, sannan ya yi wata liyafa da su, haka kuma ya gana da Prime Minister Theresa May mai barin gado. Yayin da suka isa fadar masarautar Buckingham a jirgi mai saukar ungulu, Sarauniya Elizabeth ta marabci shugaban da uwar gidansa Melania bayan wani bikin tarwa da aka yi masa da ya hada da harba bindiga. Sun yi wata liyafar cin abinci da sarauniyar, bayan nan an zagaya da shi cikin fadar. Cikin abubuwan da ya a sauran ranar sun hada da duba wasu dogarawan tsaro a gidan tarihin Westminster, daga bisani kuma ya sha shayi da Yarima Charles a gidansa na birnin London. Abinda ya fi kayatarwa shi ne suturan kawa da shugaban ya saka a fadar Buckingham, yayin da ya zauna gefen sarauniyar Ingila da mijinta Yarima Philip. A cikin iyalan masarautar sun hada da Yarima Charles da matarsa Camilla, Yarima William da matarsa Kate. Shi ma shugaban kasar yana tare da manyan ƴaƴansa hudu: Donald Trump karami, Ivanka Trump da mijinta Jared Kushner, Eric Trump da matarsa Lara tare da Tiffany Trump. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi allawadai da harin da jami'an tsaron Sudan suka kai jiya Litinin domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum, inda suka kashe tare da jikkata mutane da yawa. An ji karan fashewa tare da harbe-harben bindiga lokacin da jami'an tsaro suka afkawa masu zanga-zangar a kofar ma'aikatan tsaro, inda masu zanga-zangar suka shafa watanni 8 suna neman sojoji su miƙa mulki ga farar hula. Shaidu sun ce kafin yamma an kore kowa daga wajen. Kwamitin likitocin Sudan wanda suka bar aiki saboda zanga-zanga, yanzu sun ce yawan mutanen da suka mutu sun kai 30, wasu da yawa kuma sun raunata. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya Michelle Bachelet ita ma ta yi allawadai da harin, ta kuma yi kira ga jami'an tsaro da su dakata cikin gaggawa. Wata 'yar kabilar Kazakh, 'yar kasar China, wadda ta kwarmata batun wani sansani da ake sauyawa musulmai ra'ayi a yankin Xinjiang, za ta nemi mafaka a kasar Sweden. Lauyan da ke kare Seragul Southbait ya ce ita da iyalinta sun bar almati jiya Litinin, bayan da kasar Kazakhstan ta ki ba su makafa. Jami'an Sweden sun ba ta takardar fasfo, amma ba su bayyana cewa ko za su amince da ba ta mafakar ba. South Bay yar kasar China ce wadda kuma take da dangantaka da kabilar Kazakh. Yan sanda sun kama ta a shekarar da ta gabata lokacin da ta gudu daga China zuwa Kazakhstan don haduwa da iyalinta. Ta shiga kasar ne da takardun boki saboda China ta kwace mata passport dinta. South Bay ta bayar da bahasi a shari'ar ta cewa jami'an sun tilasta mata yin aiki a sansanin sauyin ra'ayi da ke yankin Shenzhen inda kusan 'yan kabilar Kazakh kusan 2,500 ne suke a wajen. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Kamaru sun kara tsaurara matakan tsaro a yankin matatar man kasar biyo bayan wata fashewar bututun mai da ya faru a ƙarshen mako wanda ya sanadiyar rufe matatar. Hukumomi sun musanta cewar mayakan sa kai ne suka kai hari, sun kuma kara da cewa ba za a samu karancin mai ba a sanadiyar rashin aikin matatar. Fashewar ta yi sanadiyar tashin gobara da ta haddasa lalacewar wasu na'urori amma ba a samu asarar rayuka ba. Ministan kasuwancin kasar Kamaru Luc Magrouane Atanga ya tabbatar da cewa ba za a samu karancin mai ba ballantana karin kudin sa.
Je voudrais tout de suite rassurer les populations, rassurer
Ya ce shekaru biyu da suka gabata kasar ta taba samun kanta a cikin irin wannan halin lokacin da aka rufe matatar har na tsawon watanni 8 don aiwatar da wasu gyare-gyare, kuma karancin man da aka samu bai yi tasiri ba domin kuwa sun kara yawan man da ake shigowa da shi ba tare da kara kudin man ba. Ya kuma bukaci jama'a da su kwantar da hankalinsu kada su tsorata. A jiya Litinin ne kasar Mexico ta yi gargadi ga shugaban Amurka Donald Trump akan barazanar shugaban da ya yi na laftawa kayan Mexico da suke shigowa Amurka haraji, inda take cewa wannan zai iya kawo illa ga kasashen biyu kuma zai iya kara ta'azzaro bakin hauren tsakiyar nahiyar kudancin Amurka kwararowa Amurka ta kasar Mexico. A tattaunawar da aka fara a Washington, jami'an kasar Mexico sun ce tattaunawar su da shugaba Trump akwai adadin inda za su iya kaiwa domin karrama bukatarsa ta hana kwararan bakin haure shiga Amurka ta kasar Mexico domin kaucewa karin haraji na kashi 5 a mako mai zuwa. Jami'an sun kara wata doka a yarjejeniyar da ke bukata duk wani mai neman mafaka a Amurka da farko sai ya fara neman mafaka a Mexico tukunna.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla kamar yadda muka faɗa a baya, yau take ranar karamin sallah, don haka za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah ne. Akan haka zan koma gefe Yusuf Aliyu Haradde ya jara gama daga nan.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid.
Ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid.
Muyi sadaka kuma muyi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da shan ruwa. Ta da fatar an sha ruwa lafiya. Allah ya karbi ibadunmu baki daya ya sa muna daga cikin yantattun bayinsa. Allahumma amin. Yau talata daya ga watan Shawwal shekara ta 1440 bayan hijiran manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 4 ga watan Yuni shekara ta 2019 miladiya, ita ce kuma ranar karamar sallah. Yusuf Aliyu Haradde ne wanda zai gabatar muku da shirinmu na gaishe-gaishen sallah, wanda mutane mazauna kasashen duniya ke gaida 'yan uwansu da abokan arziki da suke a gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi. Amma bari mu fara gaishe-gaishen namu daga nan kasar Amurka.
sallah yau ne aid dukku taho muyi sallar aid
yau ne sallah yau ne aid dukku taho muyi sallar aid
ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar aid
sunana Alhaji Garba Suleiman Krako madakin samunaka ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da fatan ya sha ruwa lafiya tare da jama'arsa ina miƙa gaisuwa na ga mai martaba sarkin Zazzau da Shehu Idris da jama'arsa da fatan ya sha ruwa lafiya da kuma Professor Ango Abdullahi Dr. Dalhaji Sarki Tafida da fatan duk sun sha ruwa lafiya a Abuja ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba baradan Kano General Abdurrahman Bello Dambazo Interior Minister da fatan ya sha ruwa lafiya tare da iyalinsa ina miƙa gaisuwan sallah na ga His Excellency Gwamnar Kaduna Nasiru El-Rufa'i da fatan ya sha ruwa lafiya tare da jama'arsa a Samunaka ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin Samunaka da mai martaba sarkin Lere Brigadier General Retire Garba Muhammad da limamin Samunaka dan yaro na Muntisamiya sai a kunu a dawo yaro mai jaran agogo baba Ami Azad Alhaji Musa mai kantin sauki Samunaka a gumban na gaida Alhaji Yahaya Dogara NNPC retire a Katsina na gaida Alhaji Hassan Kurfi da fatan ya sha ruwa lafiya tare da iyalinsa da kuma Alhaji Tukur Ajiya Junaid Murne Galadanci a Daura Sabi Yusuf Daura Awolu Muktar da kuma Aliyu Sani Saulawa Ahmed Mashi da dai duk waɗanda suka samu wannan gaisuwa a Kefi ina gaishe da Baba Audu a sabuwar kasuwa Kefi da Musa Mai Wake da Vice Principal na Gaman College Kefi da duk kuma dai ƴan uwa da abokan arziki miyatta Allah a Kaduna ina gaishe da Hajiya Maman Luba da kuma Hajiya Hajo ɗanuwata duk ansu a nan a Kaduna ina gaishe da duk mutanen Gellesu a nan Azaria da kuma Warbai gidan Wambai Alhaji Salisu Tudun Wada a Kano ina gaishe da Alhaji Awolu Kofar Ruwa Motors da Alhaji Ibrahim Mudul da fatan duk sun sha ruwa lafiya
assalamu alaikum sunana Hajiya Bilkisu Shiba Zailani ina ma kowa fatan alkhairi barka da shan ruwa da farko ina gaida mai martaba sarkin Zazzau Dr. Alhaji Shehu Idris ina mashi barka da shan ruwa ina wa mai girma da latin Zazzau da duk wasu manyanmu na Zaria da kewaye wato yan siyasanmu da hakimai ina ma yayana Bunin Zazzau barka da shan ruwa da sauran duka al'umma musulmi ina fatan kun sha ruwa lafiya da yan uwana iyayena mutanen limanci mutanen Kaduna da Rugacikun so ina ma kowa fatan alkhairi da fatan an sha ruwa lafiya Allah ubangiji ya maimaita mana daga Hajiya Bilkisu Shiba Zailani ina muku barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya daga nan kasar America da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya maimaita mana nagode
assalamu alaikum sunana Zainab Awwalu Akawu daga nan Arlington a jihar Virginia a nan Amurka ina imam kowa da kowa barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana farko ina so na miƙa sakon gaisuwar sallah ta ga iyayena ƴan uwa da abokan arziki ina miƙa sakon gaisuwar sallah ta musamman ga mahaifiyata Hajiya Lubabatu Alhaji Ibrahim Dadi surukata Hajiya Yaya da suruki na Alhaji Lalo da kakanni na Mama Binta Baba Rakiya Alhaji Yaya Ibrahim da Aunty Maryam Shehu Sa'ad dake Abuja Aunty Iyami Aunty Khadija dake unguwar Rogo Aunty Ai Lagos Ummin Mama Dean, Uncle Salisu, Uncle Rabiu, da kuma kannina Hassan, Usaina, Kakama, Ruki, Amira, Salma Lagos, Basira, Abati, Hawan Hashim da ke na Rabi, Maman Khalifa da ke AS Muhammad. To nagode sosai Allah ya maimaita mana.
Bari shirin namu yanzu kuma ya juya zuwa kasar Faransa.
Assalamu alaikum sunana Zainab Sale ina zaune a France. Da farko ina miƙa sakon gaisuwa ta ga mahaifiyata Hajiya Hawwa Ibrahim Sani ina fata an kinyi sallah lafiya cikin koshin lafiya daga nan ina miƙa gaisuwa ta ga yayuna Munir Sale Suleiman Sale Kabiru Sale da kannena Murtala Sale Ibrahim Sale Zahraddin Sale sannan ina miƙa gaisuwa ga yayata Binta Ibrahim Hassan Sale Usaina Sale Rahila Sale wacce take zauna a Abuja, Najatu da take zauna a Kaduna, da kannena kuma maza, Sadiq Sale, Umar Sale, da Idris Sale, da kuma Sani Ibrahim, duk ina mika sakon gaisuwa na gare su, ina fata sun yi sallah lafiya. Daga nan ina mika sakon gaisuwa ga babata Hajiya Rabi Ali Galadima, ina fata ita ma ta yi sallah cikin koshin lafiya. Ina mika sakon gaisuwa ta ga kawayena, ƴan uwana kamar Zainab Magaji Abdullahi, Bara'atu Aliyu, Hadiza Kabir Abubakar, duk ina mika sakon gaisuwa na, ina fata kun yi sallah lafiya. Kati Anise a nan nake ni ɗan ƙasar Nijar, duk kuma ina nan zaune a ƙasar Horenshi. Na gode ma wannan dama da Voice of America ta bani don in gaishe da ɗan uwana da suke zaune a ƙasar Nijar. Da farko dai zan fara da mammata da ake cewa Hajiya Kila, a agadarsu da ita da babbana Alhaji Anise, da duka fami Anise ƙannena da yayuna, da ɗan uwana na fami Amado, da agadarsu da ɗan uwana na fami Umma da suke tawa, duk dangina ina gaida su duk inda suke a nan a ƙasashen Afrika. Kuma ina gaida abokaina da na baro a garin Yamai, dukansu ina gaida su gaba ɗayansu ban manta da kowa ba. Kuma ina fatan sun yi azumi lahiya, ina musu barka da sallah, kuma ina fatan Allah ya kawo ƙarshen wahala cikin ƙasata. Allah ya taimaki talakawan da suke cikin ƙasata, kowa ya ciye sa, kuma Allah ya ba shi lahiya. Allah ya kawo zaman lahiya cikin ƙasata Nijar. Ina gaida kowa kowa, kuma ina muku godiya da kuka bani wannan dama. Har na gaida ƴan uwana gaba ɗayansu kenan, duk mutane da suke Nijar ina gaishe su sosai sosai. Allah ya maimaita mana kuma shekara mai zuwa. Kuma masu aiki da suka ba mu wannan dama, ina muku barka da sallah gaba ɗayanku. Na gode sosai.
Daga ƙasar Faransa kuwa, bari mu yi da zango a ƙasar Burtaniya.
Assalamu alaikum, sunana da Dr. Nasiru Bashir Aminu, ina Cardiff ne. Ina fatan an sha ruwa lafiya. Ina ma martaba sarkin zanzan barka da shan ruwa, barka da sallah. Kuma ina ma iyan zanzan barka da shan ruwa, barka da sallah, tare da sauran jama'an mutanen Zariya gabaki daya, kamar magajin garin zanzan, turakin zanzan, jakadan zanzan, Honorable Umar Yakubu, da sauran jama'a duka a Zariya, iyayena gabaki daya, mahaifiyata, da Alhaji Muftahu Baba Ahmed, Alhaji Dakta Baba Ahmed, Dr. Hakim Baba Ahmed, duk ina musu barka da shan ruwa. Ƴan uwana duk ina musu barka da shan ruwa. Dawon Banzazzau wanda ban manta shi ba, ina musu barka da shan ruwa, kuma Allah ya maimaita mana.
Yanzu kuma bari mu garzaya jihar New York.
Sunana Dalla Altuna Argungu, Bangon Kabin Argungu, daga Nigerian Consulate, New York, United States of America. Ina gabatar da sakon barka da sallah ga mai martaba sarkin Kabin Argungu Alhaji Muhammad Sama'ila Muhammad Mera CON, tare da ƴan majalisarsa gabaki daya. Ina kuma isar da sakon gaisuwa da taya murna da His Excellency Alhaji Atiku Bagudu, Executive Governor of Kebbi State, da mai gidana Alhaji Muhammad Babandede, Controller General of Nigerian Immigration Service, da Alhaji Ahmad Jafaru, Controller General of Nigerian Prison Service, da Honorable Abdurrahman Kawu Sumaila OFR, da Alhaji Muhammad Arzika Dakin Gari, Turakin Dakin Gari, da Controller Ango Muhammad Fana, da mahaifiyata Hajiya Aisha Bello Argungu, da iyalaina Hajiya Ramatu Bello Argungu, Shafa'atu Bello Argungu, da Saifullahi Bello Argungu, da Abubakar Sadiq Bello Argungu, da Aisha Bello Argungu, da Naja'atu Bello Argungu da Fatima Bello Argungu da Surukina Muhammad Nura Galauda Augi da Bashar Labaran Mai Manja da Alhaji Murtala Kimba Mai Manja da Lawali Bello Chairman sai iyaye na Nasiru Altina Shatima Aliyu Altina Shatima sai Ibrahim Husaini Nigerian Prison Service Argungu da Husaini Najoda Nigerian Prison Service Argungu da Sani Gafiya da Garba Muhammad Fana da Muktari Yusuf Argungu Nigerian Immigration Kano State Command da Garba Muhammad Fana Nigerian Immigration Abuja sai Buhari Shehu Dambuwa Nigerian Immigration Sokoto Command sai Bello Ahmed Nigerian Immigration Sokoto State Command PRO na Sokoto Command kenan sai Abukaina ina gaida Yahuza Abubakar Argungu da Yusuf Muhammad Champion da Adamu Tindo Shishigin Bango da Umar Adamu na Allah ya Muallif da Abdullahi Muhammad Magulogo da Dandara Ajasko da Aminu DJ sai Yusuf Rikiti da Murtala Muri sai Bashar Gunman House sai da Garba Labaran dan Gishuwa sai Alhaji Dan Lamso da Sama'ila Chemistry ina kuma isar da sakon gaisuwar ta munna da Alhaji Yahaya Aliyu Awashika na Nigerian Immigration Service Headquarters Abuja da Umar Mukhtar Durumbon Alkilla Immigration Board Abuja sai Alhaji Ibrahim Umar Jeje Alkilla Sokoto sai Alhaji Musa da Goya Deputy Chairman na PDP sai Malam Muhammadu Aliyu Argungu sai Bello Ashamadara da Honorable Kalla Asgobur sai Kaunata Hindatu Nasiru Jabo da mai gidanta Honorable Nasiru Jabo da kuma Honorable Nasiru Muhammad Dan Umma member representing Argungu Federal Constituency da Alhaji Bashar Muhammad Matawalle Honorable member Argungu Augi Federal Constituency sai Dr. Yahaya Abdullahi Distinguished Senator Kebbi Central da His Excellency Alhaji Muhammad Adamu Aleru Senator Kebbi Central da babana kuma His Excellency Alhaji Muhammad Tijani Bande permanent representative to the United Nations da fatar sun sha ruwa lafiya kuma ina musu fatar ubangiji Allah ya sa ai sallah lafiya ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya da daurewa arziki mai amfani a ƙasar mu Najeriya baba Buhari ubangiji Allah ya taya shuruku ubangiji Allah ya dafa kafadin shi waɗannan matsalolin da suke faruwa ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah ya yi mishi jagora
Allah ya Allah ya Allah hada kanmu mu afa ilaika mu so juna idan har dai ba manta ba kuna bina ba ku kauce ba a cikin rukunai da muke duba mun kwana ana uku ba wai ba san tashi na hudu da kankan ba Algeria yau da jibun goshiya sun san arin ja'ai da fatan shi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gashi dandela muta aru mu gaishe shi Allah ya Allah hada kanmu mafarkai
yanzu kuma shirin zai leka kasar Germany
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Muhammad Sada Ashiru daga Berlin Germany ina mika farkon sakon gaisuwa na da daukakin mutanen gidan radio da fatan kun yi sallah lafiya kuma Allah ya karbi ibadun mu na biyu ina mika gaisuwa ta ga mahaifiyata Hajiya Maria da take birnin Kano goma Jalain Isa Ahmad Mitrare ina mika gaisuwa na ga abokiyar zamanta Hajiya Aisha Hajiya kenan da fatan sun yi sallah lafiya ba zan manta ba ga wacce zan aura insha Allah nan ba dadewa ba Hajara Muhammad Saud kenan da ƴan uwanta da yayanta gaba daya da babban abokina Hassan K Boys wanda ke aiki a gidan Freedom Radio Kano da sauran abokaina irin su Dr. UTS Awalali da sauran ƴan uwa Aminu dan yayana ne Aminu Asas da Abdurrahman Nasara Lamis Beta Naziru da shirin kowa da kowa mubarak wannan matashi ba da shirin abokan uwa da abokan arziki ne kowa fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya ina miko sakon gaisuwa ta daga Berlin, Germany. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Usman Muhammad wanda aka sani dan madara wanda yake garin Kano kuma ni mazaunin kasar Sudan ne babban birnin kasar Khartoum ina karatu a International University of Africa ina yi wa al'umma musulmi barka da shan ruwa musamman mahaifiyata Hajiya Zainab da take kadawa kwata garin Malam local government Kano state sai yayana Usman wanda aka sani da Mami sai babaji yayana wanda muke zuwa da baya sai Isa Usman wanda shi ma yayana ne da dukkanin al'ummar musulmi na kasa baki daya sauran uwa ina musu fatan barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya nagode
Sunana Muhammad Abdullah Musa daga Nigeria daga jihar Kano ina zaune a kasar Dubai ina wani training na leadership training ina so in duka sakon gaisuwa na da dukkan musulmai na duniya ina musu barka da sallah da kuma fata an yi sallah lafiya Allah ya maimaita bana Allah ya sa mu kan badin badin badira ina gaishe da iyayena da yan uwana da kuma abokan arziki kowa da kowa mashallah
barka 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 ku duk taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu duk taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu Allahu akbar Allahu akbar Allah
ma sauraro kamun mu kammala shirin gaishe gaishe karamar sallah kashi na farko bari mu mika sakon barka da sallar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga sarkin fulanin jihar Oyo Ardan Ardodi Alhaji Buba Mijilluttu da abokin haihuwarsa Alhaji Maru tare da fatar da su da iyalansu sun sha ruwa lafiya Allah kuma ya sa ai sallah lafiya Allah ya maimaita muna na badin badin badada baki daya amin Masauraro sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shirin mu na anjima za ku ji sauran gaishe-gaishen sallah kashi na biyu wanda ƴan uwa mazauna kasashen duniya suke aikawa zuwa ga dangi da abokan arziki da suke kasashen Afirka tare da fatar za a shagulgulan sallah cikin kwanciyar hankali da limana yanzu a madadin abokan aikin mu da suka bada gudunmawa wajen hada wannan shirin har ya zo muku ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bis salam
duk taho muyi sallar aid yaune salla yaune aid duk taho muyi sallar aid yaune salla yaune aid duk taho
to madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande kuma Allah maimaita muna yanzu kuma ga Daula Salim ta dawo da takaitattun labaran duniya
Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Burtaniya inda ya gana da iyalan masarautar kasar sannan ya wata liyafa da su haka kuma ya gana da Prime Minister Theresa May mai barin gado yayin da suka isa fadar masarautar Buckingham a jirgi mai saukar ungulu Sarauniya Elizabeth ta marabci shugaban da uwar gidansa Melania bayan wani bikin tarba da aka yi masa da ya hada da harba bintika sun yi wata liyafar cin abinci da sarauniyar bayan nan an zagaya da shi cikin fadar babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres yayi Allah wadai da harin da jami'an tsaron Sudan suka kai jiya Litinin domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum inda suka kashe tare da jikkata mutane da yawa
To duka kuma da haka muka kawo karshen wannan shiri, sai kuma can da wato la'asariya za mu zo da kashi biyu na gashe-gashen wato ranar sallah. Amma kafin in rufe wannan shiri, ina miƙa gaisuwar barka da sallah zuwa ga sarkin zango kuma si Sultan Umar Faruk Sa'id da sauran wato mutanen kuma su baki ɗaya da mutanen Ghana baki ɗaya. Yanzu a madadin Daular Salim da ta taimaka muka gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da shirya ya bada umarni, da injiniyan mu wato Jim Cook, Baba Yako Makeri ne daga Washington yake sallama da barka da sallah. Assalamu alaikum.